Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu channel gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 4 ga watan Maris na shekarar 2022, filin na nishadi ne.
Ke Amina masu saurare, ina tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bakon mawaki filin nishadin mu daga Kano.
Sannan za mu ziyarci filin mu na Kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare, ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana.
Masu sauraro za su zo su san bakoncin wa muka samu yau.
Saifullahi Ibrahim, wanda aka fi sani da Dr. Pio.
Dr. Pio, sunanka dai ba bakon suna ba ne, amma kafin mu dalmiya za mu so ka dan ba mu takaitaccen tarihinka.
To basically an haifi ni a nan Najeriya Kano ma, amma dai ina da misalin shekara daya mahaifina ya samu aikin BBC, so ya tafi London da aka tafi da mu sanadiyar tasowa ta kenan a London a can da girma na karatu na. Amma dai around 2001 na dawo na Najeriya, na jima dai a Abuja wajen shekara 6 kafin kuma dawo nan Kano. To kuma da na dawo Kano kuma ana cewa can daya gaji mahaifinsa. So dama na da sha'awar aikin radio, na fara da radio Kano, radio gwamnati, daga nan na dan yi a Freedom na yan watanni, na bar Freedom kuma na dawo Rahama Radio. To daga Rahama Radio ne na yi shekara 10 a nan, kuma da ina yin music ina, saboda tun farkon zuwa na na fuskanci music especially a nan RFT Nigeria, dole sai da radio. So dalilin kuma ga sha'awa ta da radio. To kuma yanzu na tare kuma da jarida radio, and currently radio in aboki na wanda kuma muke gudanar da ita tare. Kuma at the same time around 2016 na release an album ina na farko, kuma sai na dan tafi hutu na delay da yawa, amma da yanzu haka na aiki akan second studio album ina.
To ya akai aka fara waka, menene alakar ka da waka?
To tasowa na a London wato ɗaya daga cikin hanyoyin da wato matasa sukan wato magance zaman banza shine irin waka ko rawa da makamancin irin wannan abubuwan na nishadi. So sannan na makaranta na yi GCSE dance as a subject a secondary, so na yi dance na gama secondary. Na join wani dance company, union dance company. So na dan yi, amma dai kuma sai na ji waka ta fi min daɗi, saboda majority in abokaina either mutum MC ne ko DJ ne. So a lokacin na dinga sha'awa amma dai saboda kankanta ta ba sa bari in shiga cikin su sai na koyi irin kida da baki wanda ake kiran sa beatbox so zan yi musu beatbox din yadda zan zauna amma dai ni zan yi musu kida da baki so kuma su dinga yin rapping lokacin da za a hada a playground irin kuwa muka je wata makaranta so da haka na sa na cin to tunda ana ganin ba zan iya ba ni kuma fa sai na yi kuma a sana hankali kuma ina girma kuma sai abin ya zama jiki amma dai basically ya ci na taso around music so that's one of the directions din da na yi sha'awar ni kaina in ganin na zama mawaki
to yaya kida da bakin yake ko za dan yi mana muji
kida da baki eh wannan mai sauki ne da akwai different type of beats din ya miki kaman hip hop beat shin ake ji an ce sai kuma da akwai irin dancehall irin kidan in Jamaica shi kuma ga yasa
duka kuma da baki wannan ake yin su
sosai mako sosai mako so lokacin kin ga tunda matasa ne za a hado akan titi ba kayan kida kin san ba irin wannan zaga wannan zamanin ne yaran da ba sa MP box saboda da akwai MP3 za su saka MP din su da kida da komai to mu kuma wancan zamanin irin Sony Walkman ne ne ba tara kuma ba mai babban speaker ba sai dai ka saka headphone so sai mu muka zama wannan MP din a wannan lokacin zaka ga ni ina kuma ni ina yin bass wanda kuma yana yin treble wanda kuma yake ji yana yin sound effect to mu da muka taru sai kiji kida sosai ya tashi sai kuma a tarra mun kuma kaman challenge ne suna yi mu ma sai ni su ma sai su mu ma sai ni to wanda yake winning shine na gaba so su ma wata ran za a ga ce su ma su zo makarantar mu bayan an tashi a yi wannan zuba
to da ka fara ra'ayin waka shin yaya gida suka karbi al'amarin
ito ɗaya daga cikin advantages ɗin da ni zan iya cewa na samu saboda tasowa a turai music ba a ganin shi kaman a tabu mai zance da hausa kaman
wani abin haramun
ko mara kyau kawai dai zan iya cewa iyaye na sun yi shaping in the type of hip hop da nayi saboda mutane da dama ba sa fuskantar shi kansa hip hop ba wai in rap and hip hop ba culture ne wato ya kunshi hip hop shi kansa rap da akwai b-boy irin dance and break dance da akwai shi wannan beatbox din da nayi miki da akwai dj amma dj ba wai kawai mutum ya saka wako idan kiji irin dj din da kike ana scratching din waka ta chik 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 ana sampling din wakokin mutane da so abin kaman culture ne kuma culture din gaman hip hop asalin su da America ya taso a lokacin da bakakin da ake ware su a ungoyi daban kuma ake danne masakin su suka yadda za su fito da matsalolin su su bayyana wato damuwar su so mu ma kuma ni ma kuma da nake tasowa saboda iyayen nawa a lokacin ba su dauki auren seriously ba san dauka kawai dai irin ra'ayin matashi ne zan yi in daina amma dai saboda su na dawo na ce to ni zan fi concentrating akan irin conscious rap shi conscious rap shi ne rap inda za ka fito da abin da ke zuciyarka ka faɗakar da makamancin haka so shi yasa za ki ga kaman ƙasashen waje maganganun su a gare mu mu a nan arewacin Najeriya ki ji kaman ba su da daɗin ji amma dai su haka rayuwarsu take so su a wajensu wannan maganganun ba wani abin ba ne ba so ni ma a matsayina na Bahaushe kuma gashi na da Najeriya dole ne in yi taka tsantsan da kalmomin da nake amfani da su kuma an dai ina so wato
daga wajen abokai fa an dan samu kamar a ce rashin amincewa da sana'ar ka
ba wai rashin amincewa kin san yanda nace miki tunda iyaye na san za su iya zama mun matsala abin dai kuma ba su ne matsalar ba usually ko wato shi mawakin ni kaina ni ne matsalar tunda anda akwai wakar da zan iya ba wakar da na taba yi ba zan iya tura mahaifiyata ta saurara ba so su ma abokan kuma haka tunda kin san cewa abokin barawo barawo ne so usually tunda ni mawaki ne kin ga abokai na da yawa an ba mawaka bane ba masu son waka ne tunda da mun ra'ayi ne yake sa a yi abota amma dai kuma da akwai mutanen da ke ga ana abotan ana mutunci ko a yanzu ma ba sa son waka ba sa kauna waka amma dai kuma ra'ayin su ne kuma kin ga a matsayin mu na yanzu manya mun bar yarinta zaka iya zama da mutun ku yi aiki da mutun ku yi mu'amala da mutun ba dole ne kuma ra'ayi yanzu daya ba amma dai sai ku respecting din hakan so ko da ba sa son waka to an alaka ta hada mu da su a yi ta lafiya a raba lafiya yafi so ba dole ne kowa ya so waka ba so wannan damu kuma dole muna fuskantar irin wannan kalubalen a wajen mutane da yawa
unexplainable it just happened ina zauna a gida and it happened unexplainable it just happened ina zauna a gida unexplainable it just happened ina zauna a gida and it happened unexplainable like chemical reactions like it's just like expansion then it was superpowers I'm always in action calling at the bed but the rabbit at the cake from my house can keep saying that it can't have a supermarket wa amma farki girma al'ada da wadata kadai baya hana wa ayi sata imanin wasa baya hana cin amana da biyowa sa baya na a baya na take ta musu ba be like wait me aka yi musu but the fire like baby see I'm a sister you the issue can see when I grab my phone go ahead all alone terminator go back in time to the future then I'm like see you later I tell the fool protect the fool milky yarin kirki na sawa rayuwa barki unexplainable it just happened na zauna a gida and it happened unexplainable like chemical reactions like it's a satisfaction then it was superpowers I'm always in that unexplainable it just happened na zauna a gida and it happened unexplainable like chemical reactions like it's a satisfaction then it was superpowers I'm always in action see I'm charging up get the nachika go pop and if I get cool let's go you better go slow and I don't mean traffic I shoot them manaka cause I've got it on lock from London to Kano what they can't see my God, you better start using your brain. Cause I need time flies by. Nah, money, never gonna give up. Need money, heart of a king. Taiki, use the knowledge to succeed. Taiki, representing on the left. Taiku, Minchin Ye Nabu, Minchin Ye Nabu. Hatama, got them depending on us. Hidama, they wanna be like us. Rigima. Rigima. Minchin Nabu. Unexplainable, it just happened. Na zona a gida and it happened. Unexplainable, like chemical reactions, like it's a satisfaction. Everything with superpowers, I'm always in action. Unexplainable, it just happened. Na zona a gida and it happened. Unexplainable, like chemical reactions, like it's a satisfaction. Everything with superpowers, I'm always in action. Unexplainable, yo, I'm always in action.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar.
To da wace waka aka fara?
Da wace waka na fara? To wakar da na fara yi wata waka ce da na yi ta da jimawa saboda lokacin da na bar London ba mu da karfin da zamu shiga studio mai recording kuma lokacin babu technology inda ake da shi yanzu inda zaka iya zuwa da kuɗi kaɗan ma kai aiki ko ma kai aiki ma a ɗakin ka so lokacin da akwai wakar da na yi sunan ta Hustler's Dream lokacin a Maiduguri Road a wata a Rikaiya House wani studio da Ibrahim Danko da Naziru sarkin waka da yanzu amma lokacin ana kiransa Nazdi lokacin yana hip hop shi ma bai fara gargajiya wakokin wato wanda yake yi yanzu ba.
Tare da mun wakar muji
saboda ana magana kusan shekara 20 amma dai bari a yi nazari. Let me tell you what tale. Okay, once upon a time in a place far away, I'm sitting reminiscing. Back in the day, I had a dream in the back of my mind to today that will never fade away, never go away. It's in the center of my heart till the day I go away. Till then, I'm here to stay. All my life, I've always wanted to be an MC. Everybody I met said it just wasn't me. Practice makes perfect, and I wanted to see if I could make it to the top of that lyrical tree. Got a notepad and pen, and I started scribbling, dribbling words on a piece of paper. Many people would pass, so me sat in a corner. Every time I started rhyming, they said my lyrics were fine, but I was determined to make my lyrics divine. In time, I'll progress where I can reduce the stress I manifest when I bless microphones, where people just won't leave me alone. Good things come to those who wait. Well, I've been waiting all my life. I have nothing to fear.
Bakandamiya
kin san bakandamiya mu a wajen rapper zamani ne ko wani zamani da bakandamiya sa an kuma zamanin ta ya wuce kuma da akwai wata da akwai wata waka ta ambition da ita ce bakandamiya ta amma dai kuma a dan baya bayan nan kuma kafin dan daina waka da akwai waka da ne dan cikin gari
ya take
dan cikin gari original dan cikin gari yadda typical dan cikin gari to shi da amshin sai nake jero unguwa na cikin gari saboda ni asali na mahaifiyata kabara ce mahaifina kuma dan gwangwazo nan babban daki so ni dan cikin gari ne sosai amma dai dilinda yasa nayi wannan wakar saboda mutane da yawa suka ji Hausa ta sai kai ni Cameroon ko su kai ni Ghana in ce musu to ni ba dan kawar dan Ghana bane ba Hausa Fulani ne kuma dan Kano dan cikin gari kuma to shine kawai aka ce to kai kai waka dan cikin gari nace eh haka ne sai na buga ta
to wani irin kalubale ka fuskanta tun da ka fara waka
to kalubale dai annan Kano mun fuskance shi dama da yawa ba kuma yadda na faɗa miki yanzu waƙar dan cikin gari ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa na yi ta saboda yadda mutane suke ganin kaman ni ba ɗan Kano ba ne ba ko ba Bahaushe ba ne ba an fi ma ganin kaman daga wata ƙasa nake to wannan ƙalubale babba da na fuskanta shine wato da akwai wariyar launin fata da muka taso muna fuskanta a Ingila sai kuma muka zo kuma Najeriya sai wariyar kuma ta zama ta ma komai da komai an kai magana za a danga muka kallon kaman kai ba dan gari bane ba wannan muke gane farkon zuwa na kafin Hausa tawa ta yi kwali kuma at the same time kuma mawaki ne so automatically mutane da suka danga labelin ina dan iska ai dan iska ne an kana tare da mutum a ce wannan kace ne yawo da wani takalalla tashi so na samu wannan yawa a wajen iyaye ko a radio da nake hira da mawaka na tallata mawaka na promoting din su kuma na mentor su da yawa da akwai iyayen da su zo su yi ma cice min mutunci da akwai da ta taɓa maman mari na ma a kan na hira da ɗanta so yes muna fuskanta wannan amma dai kuma as time went on yakana na juma'a Kano na fuskanci yanda ba wai kawai yaron ba ma shi kansa al'ada da mu'amala yanda yake kuma daga baya da nayi aure da na fuskanci a nan Kano, especially ma Kano aure kaman sani na kana da hankali. So wannan sai bayan na aure kuma daga advantage din wannan, so mutane da yawa wanda take min wani irin kallo suka je na su kansu iyaye da yawa wanda muka yi wannan fada da suka yi zo suka yi min fada daga baya kuma yawan su kuma ne suke zuwa ma suke Allah ya maka albarka. Na ga wani ya je na kaza, je na kaza, je na kaza. Usually kuma ina fata iyaye da yawa rashin abin yi ne yake sa yara duk suke wato fitinin da suka damu garin nan. An aka ba su abin yi daga kansu kwallo, waƙar ne ko rawa ne ko ma menene. Wato ya matashi an yana da abin yi to ba shi lokacin da kuma zai je da wa'annan shashanta. So mun fuskanci ƙalubalen daga gwamnati ma musamman ma lokacin gwamnatin shekaru, amma dai kuma a kwana tashi muka fuskanci juna da mu da ƴan hizbin ma kuma suke barin mu ma mu yi show din mu. Ka'idoji ne suna da su kuma mu masu bin ka'ida ne. So an aka ce ga abin da ake so ga abin da ba a so, sai mu bi doka kuma amma dai mu ci gaba da yin abin namu tunda shows ne usually da suka zama mana matsala, amma dai kuma kwana tashi gashi ne yanzu muna ne show namu ba wani matsala. Kuma irin namu waƙoƙin ko ince irin namu waƙoƙin ni ba da matsala da irin su gwamnati ko su makamancin haka ko hukumomi, saboda ina yana na faɗa miki ni don saboda iyayena ne ya sa ma nake taka tsantsan da irin kalaman da nake amfani da su kafin ma a zo ga gwamnati da al'umma da kowa. Da waka da na san mahaifiyata ba zan iya saka mata ba, to matangari ma ba zan saka musu ba.
Me burinka?
Buri na ina so wato a ce yau amana duniya an aka tuno da Satellite Dr. Pio, ba mutum ɗaya ba, ba mutum biyu ba, za su iya tuno da wani abu da na canja ko na kawo rayuwarsu ko na ba da gudunmuwa na cigaba a rayuwarsu. An saka min addu'a tsakanin tsara Allah saboda wani alherin da na yi, ko to ni buri na a cika a duniya shi ne arziki ne a gani na.
To tambaya ɗaya da na manta ban yi maka tun ɗazu ba, me dalilin da yasa ake ce maka da tafiyo?
To lokacin ina tasowa a makaranta muna yin graffiti, yana na faɗa graffiti shine irin rubutun nan da ake is part of hip hop culture, wato al'adar hip hop. So ni sai nake rubuta Pio saboda ana yawan ce min Pio saboda wannan zamanin 90s kowa yana so ya ga an ce shi dan Jamaica ne. So ko ɗan Nigeria ma aka ce kai ɗan ina ne, ba zai ce ɗan Africa ba ne ba, sai ya ce ni am Jamaican. Ni kuma a lokacin ana tambaya ta zan ce am Nigerian, daga sau lokacin shi ne suke ce ma Pure African. So shi ne nake rubuta Pure. Da na zo kuma Najeriya na fara aikin rediyo a lokacin da akwai MC Iceman, MC SK, MC Ramata Garba, kowa MC, ni kuma suna ce kai MC Pure ba shi da daɗi ba, ra kawai in kirata yana Dr. Pure saboda lokacin na san Dr. Dre. Producer na hip hop, yes, of course, and it's Tony Ma. Dr. Pio sounds good. So, can I not say that I'm coming to you?
To much, I'm not good,
yeah. I'm only not good, yeah.
Every time I see her, one of them chicks that glow. Every time I see her, yeah, she's the baddest on bro. All the girls, they wanna be her.
She's listening to my DM, can't remember, AMTM. Now I pass the messages, now we're on the road, back to back, not like Romeo and Juliet, more like Bonnie and Clyde. Together, continue to live for life, move closer, let me provide. When I said you were the only one I never liked, you never cried and I never tried. You kept on repping and I kept on telling myself this was not a mistake. Temporko na sunse ko nerki taikarko, as you continue to glow. My network provider, man on road, try free, but I don't have to hide. Ha, go to the R to the E, got that cure, got that remedy.
Head to the toe, every time I see her, one of them chicks that glow. Every time I see her.
Yanzu kuma ga wakiliyar mu daga Kaduna Binta Ibrahim da bakuwar da ta kayyato mana a filin kwalamarin mu.
Allah za mu gabatar muku da girke-girke na zamani da kuma na gargajiya. A yau muna tare ne da Malama Aisha Muhammad Marafa wacce za ta gabatar mana da girki. Malama Aisha kin ce yau kina tare mana ne da waina. Wainar kuma wai ta samu.
Yau wani sabon samfari ne. Sai mun buta fa ya canza kala. Wato kadai ake yi da shi.
To Malama Aisha me za mu iya nema kafin mu yi wannan waina ta samu mita?
To ma saurare assalamu alaikum. Za mu nemi garin semo da tattasai da tarugu da kayan dandano da kwai amma kun ba wai dole bane. Sai albasa da ruwan mu da mai. Sai yeast saboda amfanin da zan yi da yeast saboda idan ni da niya kike so ba sai kin sa tarugu da tattasai da kwannan ba da wannan sai ki bashi kawai da yeast din da albasa da ruwa shikenan. Yau ga yanda ake gabatar da wannan waina. Da farko zaki jajjaga tattasan ki da tarugu da albasan ki. In kuma kin fi son kiyayyen kata kina iya kiyayyen kata sai ki kwaba da a cikin garin semo din
iyayen da yawan da kike so
daidai adadin yawan iyalinki ko bakin da zakai sai ki sa ruwa ki kwaba sai ki fasa kwai sai ki zuba sai ki kawo kayan dandano ki sa ki ka sa sai kaskon ki ko na prime pan zaki ko kuma na tanda zaki nemi tanda ki sa mata mai sai ki rika ruwan kwadin ana son shi da dan ruwa haka.
To amma in tambaye ki bisa al'ada idan za a yi waina akan kwaba ta ne a batta ta dauki lokaci bayan an sa yeast. Shi wannan na semovita din ya ake yin sa shi ma yana daukan lokaci sai an sa mishi yeast yayi awanni ko ma ya kwana ko kuwa da an kwaba sai ya soya.
Ita ta wanda zaki ci da miya ita ce zaki sa mai yeast. Amma wanda zaki ci ita kwai ce wanda zaki sa mata tattasai da tarugu din nan ita kuma kwai ne kwai shi ba sai an sa shi a wannan bai tashi tukunna ne yeast din nan ita ce za a bari zuwa dan wani lokaci in kika kaba idan kamar lokacin sanyi ne kin san ba zai tashi da wuri ba sai ki yi da wuri haka kafin lokacin yin girkin ki yayi kamar awa 5 haka sannan ya dan tashi. In kuma akwai wanda yake kin san abun an samu ci gaba akwai wani ne kaman instant ake ce mishi yawa kin sa shi 'yan mintuna sai ki fara suyin ki. To in shi uwar gida take da shi sai ta yi amfani da shi amma wannan mai kwai din kina gama kwadi zaki fara suya kika soya kika sa wannan dinki tukunyar suyan ki sai ki sa mata mai sai ki rika zuba wannan kwadi naki kina zubawa idan ya gasu sai ki kara juyawa a ɗayan side
kamar yadda ake soya kwai
kamar yadda ake soya kwai sai kika juya shi sai ki cire shi kenan zaki ci da wannan da yaji.
To shi wanda ake yin a matsayin na miya din kamar yadda ake waina da tanda da komai ake
shi ma kamar yadda ake waina tanda shi ma haka ake yin shi in kika kwaba shi amma fi son yin da tanda din saboda in kika kwaba shi ya tashi din zaki kara buga shi dan zaki kara ganin yayi danko to sai kin kara bugawa sosai shi yasa ake son a yi shi ruwa saboda idan kika yi shi da kauri idan ya kara mintuna zai kara tikewa to zai yi miki tauri sosai amma in kika dan yi shi ruwa lokacin da ya tashi kin yi sa'a shi kenan sai dai ki buga sai ki fara suya shi kuma sai ki tada dinyar ki ta wanda zaki ci da shi.
To kamar da wani miya ne miya za a iya cin wannan waina ta semovita?
Ita miyar ganye ya fi daɗi gaskiya.
To
miyar ganye ko kuma idan ba ki son ganye kina iya amfani da miyar ki jajjage da kayan miya.
Ko miyar romo.
Ko miyar romo.
To ciki ba ciki lafiya baka lafiya. To a yanda kuma waina ta ce Malama Aisha ta wani lokaci zaki ga waina idan an yi ta in dai fitar waina ce shinkafa ce ko kuma ta masara tana iya kwana ita ma wannan tana iya kwana
a ita an fi son lokacin da zaka yi ta ɗan awanni ne ita ta tashi an fi so.
Da fatan mai sauraro zai gwada ya kuma aiko mana da yanda ya ji wannan girki na wainar semo.
Ma
masu sauraro abinda ya sawwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon a madadin waɗanda ku ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da Tatiana gabatar da shirin Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗayan sa wato Daniel Brown ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya
Madinar Amurka yau ta tantance Da yi bincike ta tsaro zance Ba ruwanta yau da malata ce Yau yara suka sa a gaban su kwanayi